babban malamin addinin musulunci kuma jagoran tarikhar tijaniya maulana sheikh tahir usman bauchi ya ce da ba da gudunmawar naira miliyan 100 na kashin kansa bayan da ya saurari wasiƙar da babban dan sheikh ibrahim niyaz khalifa sheikh muhammadul mahi niyaz ya rubuta wa dukkan almajiran shehu ibrahim cewa su taimaka a tara kuɗi dalar amurka miliyan guda da aka yi alƙawari da za a baiwa palestinawa ga abin da wasiƙar ta kunsa daga bakin mai magana da yawun shehu mahi a nigeria
maulana sheikh muhammadul mahi niyaz da turo takarda daga senegal akan cewa ya furta dala miliyan ɗaya ya bai wa falastin taimako amma da yawun almajirin shehu ibrahim ya yi saboda aka aika takarda nigeria a fara ga maulana sheikh tahir usman bauchi sannan kowanne muridi ya ce kai ba muridi ba inda mutum ko ba batijani ba musulmi ne wannan abin ya shafi musulmi ne ya ce shehu ibrahim tun yana da rai yana kokari akan falastin har aka zo yanzu kuma ga shi yanzu ana kashe su dole mu musulmi ne za mu taimakawa ya ɗauki dala miliyan ɗaya ɗin da sunan mutanen faira wata kamar naira miliyan 1,000 kenan to maulana sheikh tahir usman bauchi da aka baka karanta takarda ya ji labari to sai ya ce shi ya ɗauki miliyan 1,000 kowa ya faɗi gurgurda abin da zai biya ya ce dukkan najeriya duk wanda ya ce shi almajiri shehu ibrahim ne almajiri shehu tijani ne inji maulana sheikh tahir usman bauchi to wayannan dole ne tun da kalifanmu ne ce a ɗauka amma sauran musulmi ko sun bayar kuma su bayar ba su bai zama musu dole ba wannan shi ne abin da maulana sheikh tahir usman bauchi ya faɗa saboda haka kowa ya yi kokari salamu alaikum
bayan karanta wasiƙar ne kuma sai maulana sheikh tahir usman bauchi ya kaddamar da asusun neman taimakon don taimakawa al'ummar falastinawa da kuɗi naira miliyan 100 kamar yadda za a ji bayani daga bakin shehu da kuma masu taimaka masa isar da sako inda aka buƙaci dukkan 'yan tijjaniya da kuma musulmi masu son ba da gudunmawa wa falastinawa da kada su yi ƙasa a gwiwa su ba da tasu gudunmawa
shin ya ce a cikin miliyan 1,000 da aka bayar shi ya ba da miliyan 100
na'am